咋吃的么呢？原来能吃的我一有我谢谢他也是真的。
我你的是奶奶在家里的个问呢？我两个不在你那个 beauty beauty 那个 beauty beauty
那个
beauty beauty
是不是为什么那个你本来不要挣钱吗？你本来用我干嘛去？
所以你那 business 我能管理你，可能我们那 collections 很多个也有过呢，也能我们查看嘛。ya danganta da abin da kake so
ni suka ce kina yi kira kan kike yin kenan dogayen rigunan da kan ba
wannan din ni ina yi ne da dogayen rigunan da kwalliya ina yi da kaina amma ta kalman ina sawa ai mun ne ni kuma sai zan sa farashi sai in siya
ke ke ne ce ki ne ko ki din ki kuma ki saro ta kalma abin ba ni ke yawa ba
to ya za a yi rayuwar ce sai da haka
ya akai aka fara tsara ne da haka ne
So, it is makeup day na fara tin ina level 1 a university lokacin da aka tafi strike. So like da naga babu abin da nake because lokacin an yi strike din wajen almost 7 months. Da naga babu abin da nake so sai na duba internet sai naga ana wani deal na makeup school anan Abuja. So sai na register, da nazo na register aka nayi na fara. Amma a lokacin ban dauki abin serious ba. Da na dai gama ina da makeup box ina da komai da komai har na koma aka koma strike. Na koma na tafi da makeup box ina amma
ba da shi makaranta
eh amma ban dauki abin wani wannan ba because a lokacin kowa dai yana dan ji da wannan so sai da nazo na gama university sai na dawo Kano so like sai nake ganin friends ina haka su MK su tafi da didde ga su dan sun yi going beyond wannan din sai nake ta ato tunda dai tare muka fara why not ni ma in dawo da Abina shikenan sai muka zo muka na dawo da Abina sai na tafi gurin mu na beauty lounge sai je na fara hannasiya kaya a gurinta nazo to gashi nan dai alhamdulillah sai
wannan lokaci sai yanzu muna ba shekara 5 kenan
eh wajen shekara 5
to shi kuma dinki kuma fa
dinki duka dinki duk sai na fara gaskiya
kai kina da studio ne na kwaliya
amma ina shirin budiya ina son in registering company na ne tukuna kafin in fara abun
to su duka rigunan nan a ina ake sayar da su
eh ina saka a Instagram ne in kina so sai ki min magana then in delivery ne to sai in miki in kuma zaki zo ne gida ki karba to
shi ne kasuwar taki akan internet
ne eh akan internet ne Instagram
shi da aka bude kamar shekara nawa da aka bude wannan kasuwa
kasuwar Instagram din shekara daya ke
shekara daya daga ina da ina kike aika kayan nan nai
ina aikawa Abuja Katsina Kano amma dai gaskiya business ina yafi wurin Kano
wurin Kano
yes
shi kuma takalman rumfa
takalman a Jos ake mu sai a kawo mun Kano
yin hannu ne
eh yin hannu
da mata ne ko na maza
da maza da mata
duka
eh
shi ma duka a yanan gizo
duka a yanan gizo ne
wani irin alfani ta samu da wannan sana ga ki daliba ban ce kin gama yi wa kasa hidima ba
eh to alhamdulillah dai zan ce because a yanzu dai da nake na riga na fita a makeup dai na fita da duk wani kudin da na fata na wajen makeup yanzu dai duk insha Allah duk wani abin da ke shigowa dai duk riba ta ce a ciki
kuma kayan kullum
ba su kare ba suna nan
gashi an shigo hunturu shin ana kulli a lokacin hunturu na shafe da
to ai kin san December end of the year ya zo lokacin kuma bukukuwa suke fara wannan so lokacin ma yin makeup ne lokacin samun kuɗi
a yanzu na ce hunturu na amma da daddare ko ana yi da safa
ana yi da yamma because ina ma da client ranar Friday so kuma da yamma ne ma so ana yi da yamma da daddare ya danganta amma gaskiya December wannan lokacin shine lokacin samu
to su client ɗin naki customer naki din su kike ko wasu suke je ki
in zaki zo zaki iya zuwa amma in ni zan je in misali ina charging ɗinki 5000 to zaki kara min delivery fee na zuwa gida
wani aka fi duka biyu ake yi
da gaskiya na fi zuwa ma sosai eh mutane sun fi ganewa su ce eh
to a wannan suna kai wani irin kalubale kike fuskanta ko aka fuskanta a kan hanya
to kalubalen dai ba zai wuce ɗaya ko biyu ba amma dai gaskiya muna overcoming din shi
wanne ne a karanta muna waje ko
to struggle din ka siya kayan kwalliya ka je because gaskiya mu ɗan makeup ba mu da haɗin kai zaka ga don wacce ta fi ka ko wannan sai ka dinga dan baka son ka rabe ta ko kuma wani abu dai akwai dai kalubale gaskiya da yawa amma dai gaskiya in dai kana da niyyar yin abu kawai ka sa a ranka ba wai sai wani ya shiga hanyar ka ba ko wani kawai ka wuce straight forward ka je kai abun ka
wannan ke injin wuce kai kai a karan kanki wace irin kalubale kika fuskanta
din kalubalen gaskiya zaki ka samu yawanci sai mutun yayi booking dinka at the end of the day shi ba zai gaya maka cewa ya fasa ba ko kuma wani abu amma zai turo maka kuɗi sai ya zo ya ce maka ka refunding mashi kuɗi which is not possible because in kai paying babu refunding so haka dai muna dan samu dai muna yi
okay akan yi booking kuma a ce ki mai da kuɗi
yes sometimes because zaki ga maybe ko an daga miki biki ko ki zo ki ce kin fasa ko wani abu
kina mai da kuɗi
bana mai da amma sai dai in ci miki ma hada a nan event din da kike because in kuɗi ya shigo hannu gaskiya baya fita
baya fita
yes
alfanu kuma fa
alfanu to alhamdulillah wallahi ban iya irin wannan manyan hausa
ba alfanu gain gain
oh na gaskiya na samu gain sosai 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 alhamdulillah alhamdulillah don ko yanzu to dan kasuwa ta ci riba gaskiya
ko yau
kasuwa ta tashi kasuwa ta ci riba
Allah
insha
Allah to ce in shawara zaki ba mata musamman matasa
gaskiya mata mu tashi mu miƙe saboda yanzu a arewa abubuwan mu yayi wannan because akwai wani program da naje na wani Munira wani empowerment matar yar arewa ce amma ba a Kano bace ba amma tana shigowa garin Kano tana taimakawa masu kananan sana'o'i dan su tashi su nemi na kansu wanda a Kano mu muna da mutane da yawa wanda ya kamata su taimaka a Kano amma ba su yi sai wasu ne za su zo daga wani guri su zo su taimaka because ni kaina na yi benefiting daga gurinta because yanzu abinda nake gaya miki ta biya mun makeup ku zan je in ƙara brush up haka ne kyauta da kuɗinta da komai
da komai idan kika je kika koyo shin tana buƙatar ki ba ta wani abu koko
ba ta buƙata because ita abinda take yi kenan abinda take yi kenan movement din take kenan dan ta taimaka ma ba ta tana taimakawa amma ta fi taimakawa wanda suke da sana'a kuma suke buƙatar su ƙara tashi
tana bibiya
tana bibiya to sai ma kuwa tana bibiya
to dandamina
da mun gode sosai
baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Nigeria.